Women's active participation and leadership at all levels is essential to building an inclusive, responsive, and accountable armed forces.
Mataimakiyar Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya kenan, Amina Mohammed. Ke cewar shigar mata cikin gwagwarmaya a matakai daban-daban zai taimaka musamman wurin karfafa rundunar sojojin Najeriya. Don haka Majalisar Dinkin Duniya za ta ci gaba da marawa gwamnatin tarayyar Najeriya baya a kokarinta na cike gibin da ake samu na jinsin mata a cikin aikin damara. Mataimakiyar Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniyar ta yaba wa gwamnatin Najeriya wurin karfafa mata shiga a dama da su a cikin aiki irin na jami'an tsaro, wacce take ganin cewar Najeriya kamar sauran kasashe na fama da dimbin kalubalen tsaro a ciki da wajenta, da kuma kan ke kara haddasa matsaloli da ke ta gayyara mata da kananan yara. Sojojin Najeriya a cewar Amina Muhammad na da gaggarumin rawar da za su taka wurin rigakafi da ma magance alkohol rikici. Taron wanda rundunar tsaron Najeriya ta shirya da nufin ganin yadda za a dama da mata dumu-dumu a aikin sojoji, wanda babban hafsan hafsoshin tsaron kasar General Christopher Gwabin Musa ya jagoranta.
The theme for the conference is building capacity through gender mainstream to meet security challenges.
General Siji Musa, wanda ke cewar jigon wannan taro mai take gina hanyar shigo da mata cikin shawukan kalubalen tsaro, an yi haka ne da nufin fuskantar hakikanin abin da ke akwai wurin damawa da jinsin da suka fi kowanne yawa a aiki irin na gidan soji. General CG Musa ya ce an shirya taron ne a tsanake da zumar baiwa rundunar sojojin Najeriya sukunin tsarawa da aiwatarwa da kuma sa ido tare da asusai hoɓɓasa a fagen daga da kuma gudanarwa da ka iya ƙarfafawa mata gwiwa a irin rawar da matan ke takawa wurin fuskantar ƙalubalen tsaro. Mata a Najeriya dai an bar su a baya musamman 'yan arewacin kasar wurin shiga aiki irin na damara, musamman dai saboda dalilai irin na addini da kuma al'ada. Da haka masu bin diddigin al'amura na ganin cewar dole a yaba wa matan jihar Adamawa, da cikin su aka sami mace ta farko daga arewacin Najeriya da ta kai matsayin general a rundunar sojojin ruwan kasar. Aka kuma samu mace ta farko da ta kure girman mukami a matsayin da ba na Hausa bane a rundunar sojojin saman Najeriya. Kana a dai matan jihar Adamawa wanne aka samu mace ta farko da ta kai matsayin mataimakiyar babban sufeta general na rundunar 'yan sandan kasar, wanda hakan wasu ke cewar kalubale ne ga sauran mata a sauran jihohin arewacin Najeriya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.